Maker Productions.
Aisha maka sudin sunanki ma kanka tine hali da kyau da kamala samin yana kira bone sunan da nayi miki Laila ni zanzamo majanun ne gurbin da nayi miki Daula cikin shi zaki ki zaune Aisha tuna gana fara san ki zantin kara ko dubu an tara ai ki ce zara tunda daina habara sai ki yo saurara zo ki ban jagora dukin da zaki mujira Aisha Aisha indo Aisha Aisha indo Aisha Aisha indo Aisha Aisha indo Aisha Aisha daga murya zana yuna ya biki naga kin cika kunya Sanyi sanyi gare ki ko ka dan ki ka juya sai a dinga fadar ki gane nan bisa hanya na taho na tare ki Aisha Aisha indo Aisha Aisha indo Aisha Aisha indo Aisha Aisha indo Aisha kyalle kyallin ki yaska Ya rufe mini fuska sanye sanye da iska na ki ruhi ya dauka zo inai miki baraka zuci sanki ta saka zuci ne mini shaka kar ki bari na asarka Aisha Aisha indo 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 Aisha
Aisha indo Aisha Aisha indo Aisha Aisha indo Aisha Aisha indo Aisha